بسم الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بدار العزيز ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علم تشريف إذن لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر. باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da yazo fi lailatin nisfi min sha'bana cikin raya daren rabin sha'ban da azumtar washe garin watan 15 ga sha'ban din amma yanzu raya daren aka fada bale kaga yanzu wannan 15 ko an yi azumi ranar 15 din ba a shiga cikin 15 ta biyu din ba kuma dama ba a hana mutun ya dauko azumi tun daga farkon sha'ban din ba ya kai karshen sa har ya hada shi da Ramadan ba a hada ba kuma ba a hana ba ma'ana kuma ba a hana mai azumin litinin da alhamis ba ya kai kayan sa ko da rabi na biyun ma ya shiga ko mai ramuwa ko mai bakance ko mai duk wannan dama ba a hana ba abinda aka hana dai haka kawai kana zo na lafiya saboda kaga yanzu ga Ramadan ya kusa ka tsiri wani azumi ka ce zaka hada shi da Ramadan kaza shine duk karatukan da aka yanzu ga daren sha'ban in yi rabi ana ce mata lailatul nisfi sha'ban wannan dare yana da daraja kwarai da gaske fi haifraku kullu amrin hakim a cikin ta ake gwargwaje lamurmura Allah yake gwaje lamuran shekara duk ga baki daya yanda ya dace da Allah yana da girma kwarai Allah yana gafarta wa mutane da yawa a ciki kamar yanda yazo haddathana ahmad ibn mani Ahmad dan Mani ya zantar da mu haddathana Yazid bin Haruna Yazid dan Haruna ya zantar da mu akhbarana al-Hajjaj bin Arqata Hajjaj dan Arqata ya ba mu labari ba Hajjaj wancan mai wannan abu ba an Yahya bin Abi Kasir an karba daga Yahya dan Abi Kasir an Urwata shi kuma Yahya dan Abi Kasir ya karba daga Urwata an Aisha ta shi kuma Urwata ya karba daga Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت سيدة عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نارس النبي صلى الله عليه وسلم ونداري بايا كان شنفدا نتاش نجدو با بايا تكين تاكونا ما تنجدا دي بايا نكما رانا قوانان فخرجت سينفتو ناني منزا فإذا هو بالبكي سيغاشا بكيئة تنانا مقبرتاتي في ديني itatuwa ne na garkadu sarkakiya a wajen da to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida shi makabarta nan ya binne manyan sahabbansa na farko da suka rasu kaman Usman ibn Maz'un anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya binne shi kuma ya sa wani ya dauko dutse ya kawo madanye shaida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da wani sahabi ka ga dutse can dauko mu da in shaida dan duk wanda ya mutu a cikin iyali na binne shi kusa da Usman ibn Maz'un wannan ya nuna ba laifi abin nan mutum kusa da wani mutumin kirki dan ya zama mai ceto a gare shi to wannan sahabi yayi ya dauko wannan dutse ya kasa annabi ya tashi da kan sallallahu alaihi wasallama ya dauko dutsen yazo ya ajiye kusa da kan Usman ibn Maz'un da aka kashe shi sahabi ne babba yana daga cikin manyan Quraisha sahabi babba to Baqi'a din nan akwai kaburburan sahabbai fiye da 10,000 a cikin ta sannan ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama da matansa duk galibi duk suna nan Baqi'a duk da baki da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda aka binne shi a ciki yayi mai shaida kila labari yazo ranar kiyama Baqi'a da makabartan Makka dan zage su kawai zaya aljanna sai dai kuma wanda Allah ya zai fitar a cikin su ma'ana dai suna da daraja suna da girma ya ishe su makotan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da yake kubba din nan cikin masallaci ba nisa gashi nan katanga da ka dan fito wannan fili gashi nan har jikin katanga zaka shiga ta Baqi'a din da baki daya to sai da Aisha tace sai na ganshi a Baqi'a sai cikin makabarta da daddare sallallahu alaihi wasallam fa karajtu fa idza huwa bil Baqi'i sai gashi a Baqi'a fa qala sai yace min da ya gani sai ya ce abuncika kafina an yi hifallahu alaihi wa rasuluhu kina tsoro ka Allah da manzansa fi miki zalunci ne ma'ana in annabi ya zalunci Allah ya ce duk abin da annabi ya nasa ne shi yayi ko ko duk abin da ma'ana kina tsoro kan miki zalunci ne ma'ana in shiga ɗakin wata matar a ranar kwananci sallallahu alaihi wasallam duk dai mace abin da take tsoro kenan ko kina tsoro kan miki zalunci ne in shiga ɗakin wata mata a ranar kwananci kulutu sai nace masa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni zanantu annaka ataita ba'da nisa'ika shikenan mata fada tace yi wallahi na buci ka shiga ɗakin wayansu matan naka ne din naje na caccaje baka ciki fadala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yanzilu laylatan nisfi min sha'ban yana sakowa yanda ya dace da shi a daren rabin sha'ban ranar 14 da daddare to tun daga magariba yanda ya dace da Allah Allah yana sakowa saman duniya na farko har alfajir ya keto ila sama'i duniya zuwa saman duniya kai gafiru li aksara min adadi sha'ari ganami kalibi sai Allah ya gafarta wa mutane mafi yawan gashin tumakin kabila kalbu wata kabila ce mai tumaki da yawa to Allah yana gafarta mutane adadin yawan gashin tumakin wannan kabila kaga ba wanda ya san adadin wanda ake gafartawa sai Allah a cikin wannan dare na nisfin sha'ban akwai ruwaya yana gafartawa sai dai masu gaba ne guda biyu Allah sai ya ce to ku sai kun yi sulhu tukun tsakaninku sannan in yi abin da zai watil babi a wannan babi an Abi Bakar Siddiq an karba daga sayyidina Abi Bakar Siddiq irin wannan hadisi qala Abu Isa Tirmidhi yace hadisu Aisha wannan hadisi na Aisha la na'rifuhu illa min hadha alwajh ba mu san shi ba sai ta wannan fuska min hadisi Hajjaj ibn Arqati daga hadisin Hajjaj dan Arqati shi kuma daga Yahya ibn Abi Kasir shi kuma daga Urwatu an Aisha to gashi ya sabu kuma bi mamaki muslim ya fitar da shi kaga hadisi ne sahihi kenan wasami'tu Muhammadan Tirmidhi yace naji malamina Bukhari yubaifu hadha alhadith yana raunana wannan hadisi sayyidina Bukhari yana da tsanani wajen hadisi kwarai da gaske dewa akwai sharadin da shi bai yadda da shi ba a malaman hadisi sun yadda idan nayi zamani da Malam Ahmadu na iya cewa nayi ya gaya mu amma shi Bukhari bai yadda da wannan ba sai ya tabbatar mun haɗu da ya sauke shi kadai ne yake da wannan tsanani kaga shi wannan hadisi a wajensa Bukhari yana raunana shi amma Muslimu ya fitar da shi a cikin littafinsa kaga sahihi kenan wa qala ya ibn abi kasir ya ya dan abi kasir yace lam yasma amin urwatu shi hajjaj bin abi kasir bai ji daga urwatu ba wal hajjaj bin arqata shi hajjaj dan arqata shi ma lan yasma min yahya bin abi kasir kaga mursali ne kenan muka bi ta wannan magana mutum wajen biyu sun hadi a tsakiya kenan Allahu alam ya ishe shi dai musulmi ya fitar da shi ya san da za a duba za a ga shi kuma hanyar da ya fitar da shi to wannan shine daren lailatul daren rabin sha'ban malamai sun yi sabani cikin wannan dare malaman sham fi ihya'i ha cikin ya za a raya wannan dare shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama gashi an rawaito hadisi kuma ruwaya muslim ya sa shi a cikin littafinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito tsakar cikin dare ya shiga makabarta yana ta addu'a a cikin wannan dare shi kuma irin yanda ya raya daren kenan sallallahu alaihi wasallam to ya za a raya shi magana ta farko wayansu daga cikin malamai na sham sun tafi cewa yanda za a raya shi a cikin masallaci a samu mahaddata su zo su raya shi a cikin masallaci mutane su taru a masallaci daren nisfin sha'ban din nan a yi sallah yanda Allah ya rubuta musu kana Khalid bin Ma'dan malam Khalid dan Ma'dan yana daga cikin manyan malaman sham wa Luqman bin Amir da Luqman dan Abi Amir wa gairu kuma da wayansu su duk tabi'ai ne wannan yalbisu na fiha ahsana fiha ba la wannan daren in yazo suna sa kaya mai kyau waya tabakharuna fi tilaran wuta waya tahiluna fi kulli waya qumuna fil masajid su tsaya a cikin masallaci lailatuhum daransu gabaki daya tun daga dare har asuba ta yi tulika wa wafaqahum ishaqu bin rahawai kuma malai ishaqu dan rahawai ya ce wannan shine mai kyau shi kuma shine shehun buhari duk gabaki daya ya dace da su a cikin haka wa qala ha ishaqu dan rahawai ya ce qiyamuha aya wannan dare fil masajid a cikin masallaci laysa zalika bid'atun ba bid'a ba ne naqalahu harbul karamani wannan magana harbul malan harbul karamani shi ya ciro wannan magana fi masailihi a cikin fatawoyin sa ga abinda ishaq ibn rahawi kuwa malaman hadisi suna girmama shi kwarai da gaske saboda yana daga cikin wanda aka samu wayannan sittu sahihi din kusan gaba daya a hannunsa shi ishaq ibn rahawi to ya ce raya wannan dare da sallah a cikin masallaci ba bid'a bane to haka ishaq ibn rahawi ya bi saboda gashi kuma manyan malaman sa haka suke yi a wannan to sai magana ta biyu anki a raya shi cikin masallaci ba kowa ba laifi kowa ya shiga ɗakin sa ya je ya raya shi amma ba sai an fito masallaci an zo an taru an raya shi ba shi wannan ruwaya kuma sun yukrafu anki al-ijtima'u fiha a taru cikin masallaci bis salati dan sallah a daren nisfi sha'ban wal qisasu da bada labarai wa du'a'i da addu'a wa yukrahu wala yukrahu amma ba a karhanta ba an yusalli ar-rajulu mutin shi kadai ya shiga ɗakin sa ya je ya raya daren shi wannan ba a ki ba haza huwa qaulul auza'i shi kuma malam auza'i shi ya faɗi wannan imamu ahli sham malam auza'i shine imamu mutan sham gabaki daya Syria, Baitul Maqdis, Jordan, Urdun, duk wannan wurare amma yanzu sham ta zama Damascus, Syria ne dai kawai to shi malam auza'i da ya faɗi wannan shine imamun su gabaki daya wa faqihuhum shine masanin addinin su gabaki daya wa alimuhum shine malamin su duk gabaki daya wa hadha huwa al-aqrab wannan shi yafi kusa da abu to amma fa wancan ma ba kananan malamai ne suka faɗa ba to wannan zai nuna mana kuma cewa maganan malamai indai malaman ne sosai kuma Allah ne ba abun yarwa bane kaji yanda ake girmama maganan malamai ba mu yanzu da aka shigo wani zamani ba ana koya cewa a wai kala kato ne ya faɗa sai dai abubuwa to kaga wannan hadari ne duk gabaki daya duk mun raina malamai ba abubuwa to kaji yanda ake jinjina maganganun malamai su ma su jinjina maganganun nasu har ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai akwai aikin nisfu sha'ban da ake yi wanda kusan shi ne mashhuri sallah ake yi ko dai kai sallah raka'a dubu kowace raka'a da qul huwallahu kai qul huwallahu dubu kenan ko kai sallah raka'a 100 kowace raka'a da qul huwallahu 10 kaga raka'a kai qul huwallahu dubu kenan ko kai sallah raka'a 10 kowace raka'a da qul huwallahu 100 wannan daren sha'aban ba sha'aban ya shige ba wai a cikin ramadanin nan ban daren sha'aban ake magana to sannan in ka idar da wannan sallah sai kai yasin guda uku daya da niyyar tsafar rai daya da niyyar arziki da wadata ga barin mutane daya da niyyar ije bala'i ga kanka ga kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'o'i da suka rawaito wanda mutum ya iya yi ko kuma mutum ya dauko wace addu'a iya yi to wannan shine dan kadan din abun nisfu sha'aban to in gari ya waye kuma sai ka dau azumi nan nisfu sha'aban dan Allah tabaraka wa ta'ala babu ma ja wannan babu ne cikin abin da yazo fi sawmil muharram cikin yin azumi a watan al-muharram wayannan azumuka din na nafila ne yanzu kusan maganganun nafila ake a ya azumi a watan al-muharram haddathana qutaybatu qutaybatu ya zantar da mu haddathana abu awanata abu awanata ya zantar da mu an abi bishr daga abi bishr an humayd bin abdurrahman al-himyari daga humayd dan abdurrahman al-himyari an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu ta'ala an qala abu hurairah ce yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga amince Allah tabbata a gare shi yace abdalus siyami mafificin azumi ba'da shahri ramadana bayan watan ramadana shahrul lahi al-muharram watan Allah al-muharram sabida maganganu ne da yawa sabida shine mabudin shekara to mutum ya bude shekararsa da bautan Allah ya bude shekaransa da azumi watan zulhijja kuma shine marufin shekara shi kuma mutum ya rufe shekarar da azumi na 10 zulhijja din nan kaga mutum ya bude shekararsa da bautan Allah ya rike shekaransa da bautan Allah, Allah ne iko ne ya karba masa tsakiya din daga baki da ma kuma har gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ga watan da aka ce ya fi yawaitawa shi kuma Shawwal ai wannan wanda muka yi kusa da azumi Sha'ban daga amma Annabi sallallahu alaihi wasallam matificin azumi a wani wata bayan watan Ramadana shahrul lahil muharram qala abu isa turmizi yace hadisi abu hurairah to wannan hadisi na abu hurairah hadisin hasan hadisi ne mai kyau haddathana ali bin hujr ali dan hujr ya zantar da mu qala akbarana ali bin mushiri ali dan mushiri ya zantar da mu an abdurrahman bin ishaqa daga abdurrahman dan ishaqa an nu'man bin sa'd daga nu'man dan sa'd an ali daga sayyidina ali dan abi talibin allah jima fuskansa qala sayyidina ali yace sa'alahu rajulun wani mutum ne ya tambayi sayyidina ali yace yaya bayan ramadana wannan wata ya dace in dinga yin azumi a ciki fa qala sayyidina ali yace shi mutum yace da sayyidina ali ayyu shahr wannan wata ne tamuruni zaka hore ni an asuma ni azumi a cikin sa ba'da shahr ramadana bayan wata ramadana qala lahu sayyidina ali yace da wannan mutum ma sami'tu ahadan yas'alu an hazani man tawajjo wanda ya tambayi irin wannan ba sai kai ma'ana ne kyau ne illa rajulan na taba jin wani mutum daya sami'tuhu naji shi yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya annabi irin wannan tambaya taka wa ana qa'idun ni ka ina zaune kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi qala sai mutumin nan yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyu shahrin ta'muruni an asuma ba'da shahr ramadana wannan wata zaka hore ni dinga yin azumin sa bayan ramadana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kunta sa'iman in dai azumin zaka yi ba'da shahr ramadana bayan wata ramadana fa sumil muharrama ka azunci watan muharram fa innahu shahrul lahi domin watan Allah ne shi muharram yana daga cikin watanni masu alfarma wanda ba a yaki ciki ba a abuwa ciki min ha arba'atun qurum al muharram sai zulqida zulhajji zulqida zulhajji al muharram su uku na hada suke sai rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'bana sai wata to in zaka yi kai muharram fa innahu shahrul lahi watan allah ne fihi yawmun akwai wata rana a cikin watan muharram din nan taba fihi ala qaumin allah ya gafarta wa yansu mutane waya tubu fihi ala qaumin zai kuma gafarta wa yansu mutane hakali na wayansu ma'ana ranar ashura kenan shi azumin ashuran zai zo shi ma maganganun sa da farko musulunci ya zama kaman wajibi amma da ramadana ya sauka manzalla yace to kowane azumi ma in dai ba ramadana bane in dai ba na kafara bane in dai ba mutum ne ya tsora kansa ba yanzu ya zama nafila wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari ramadana ne dai wajibi farilla sai ramuwa sai kafara sai ba kance ga wanda ya tsora kansa qala abu isa turmizi yace haza hadisun hasan hadisi ne ke cewa garibin bako ma'ana ta hanya da yazo kina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bilika wal hadi lima sabaqana fi hadhihi al hadi al hadi ila sa'adika mustaqim wa ala alihi hatta yawm jidal al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.